الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Sha'ban shekara ta 2433 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 7 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi bare yake kafin darasi ne idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da mutumin da ya fitar da mani alhali yana azumi kuma na farilla iya mi ke kansa malaman malikiya suka ce duk mutumin da ya fitar da mani da ganganci kallo ko kuma wani abu wanda yake da shahawa na daban suka ce na kan shi ramuwa da kafara ma'ana sai yayi azumi 61 sabani ga sauran malamai wanda iya abinda ke kan mutumin da ya fitar da mani shine ramuwar azumi daya wannan kuma magana ita ce mafi inganci domin ba abinda ke wajabta kafara illa abka ma iyali da ganganci a cikin yini wanda yake na Ramadan kamar yanda hadisi ne a cikin sahihai sahabi ne yazo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina halaka manzon Allah yace masa ya halakar da kai yace ya rasulullah ina kusanci iyali na alhali kuma azumi nake cikin wata ne na Ramadan manzon Allah yace masa kana da damar da zaka yanta bawa yace bani da dama ya rasulullah ina ni ina yanta bawa manzo Allah yace masa kana da damar da zaka yi azumi 60 ajiri yace a manzo Allah yace masa to kana da damar da zaka ciyar da miskini 60 yace ina ya rasulullah wani ni wani ciyar da miskini 60 manzo Allah yace masa koma zauna zuwa jimawa aka kawo da binu a katin sango wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa dauki ka je ka ciyar da wannan dabino sai ya ce ala afqarini wanda ya bini talauci zan ba yace ya rasulullahi abinda nake tabbatar maka yace wallahi tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta ban san wasu masu gida matalauta sama da gidana manzo Allah yace masa to je ka ciyar da iyalinka karkashin wannan hadisi malamai suka ce abka ma iyali da ganganci shi kadai ne abin da yake wajabta kafara azumi don haka mutumin da ya fitar da mani in dai ba saduwa da iyali bane to iya abin da yake kan shi ramuwar azumi daya shi ma a karkashin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu amali ibn adama lahu alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dayf yaqulu Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yatruku da'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ubangiji ta'ala manzo Allah yake cewa duk wani aiki da dan adam zai aikata nashi ne ma'ana zai ga sakamako akan wannan aiki da ya aikata kuma duk kyaukyawan aiki daya manzo Allah yake za a limka masa su 10 daga 10 za a limka zuwa 700 daga 700 za a linka shi zuwa adadin da ba wanda ya san shi illa ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala sai ya ce illa siyam sai dai azumi fa innahu li Allah ya ce azumi na wani wa ana ajzi bihi ni ne na dau nauyin sakauta ma bawa na dangane da abin da ya cancanta na sakamakon azumi ma'ana ubangiji ta'ala shi kadai ya san menene bawa ya cancanta na sakamako dangane da azumi ubangiji ta'ala sai ya ce ya turku da'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli domin bawa na ya barci ya bar sha ya bar shahawarsa saboda ni to kaga anan ashahid da yace wa shahawatahu min ajli ya bar shahawarsa saboda ni kaga mutumin da ya ganganci ya fitar da mani to ba maganar azumi azumi ya kare sai dai iyali yake kanshi shine ramuwar azumi daya idan ka wajabta masa kafara dole sai ka kawo dalilin da zai zama hujja ana an gane ku dan haka kuma babu wani dalili wanda yace mutumin da ya fitar da mani da ganganci dole sai yayi kafara iya abin da yake kanshi a magana mafi inganci ramuwar azumi daya dadin fa'ida mutumin da ya fitar da mazi wannan shi kuma babu ramuwar azumi a kanshi sabani ga malikiya suka ce in mutun ya fitar da mazi sai ya rama azumi daya idan mani ne suka ce sai yayi kafara amma magana mafi inganci in mutun ya fitar da mani ramuwar azumi daya idan ya fitar da mazi ba maganar ramuwa a kan shi na'am ha yanda manzo Allah ya yi ban shi ba sosai
manzo Allah ya yi umarni game da aiki na alheri
yaya manzo Allah ya umarni dangane da aiki na alkhairi to ai aiki na alkhairi kuma abu ne wanda yake dunkulalle mai fadin gaske umarni dangane da ayyuka na alkhairi ba a buƙatar mumini a bar shi a baya rigaye ake buƙata mumini su yi akan dukkan wani aiki na alkhairi ko mun kankanta shi ba a buƙatar mumini ya samu lati an gane ko hamayya da takara tsakanin muminai na kasancewa a hanya daya shine akan ayyuka na alkhairi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul baqara da suratul ma'ida fastabiqul khairat ubangiji ta'ala yace ku yi rigaye zuwa ayyuka na alkhairi kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu ali imran da kuma suratul hadid a Ali Imran yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin ubangiji ta'ala yace ku yi gaugawa zuwa samun wata gafara ta musamman daga wajen ubangijinku ku yi gaugawa zuwa samun wata aljanna wadda wannan aljannar fadinta ya kai fadin samai da kasai wannan aljanna Allah ya ce an tanade ta ga masu takawa ashahid anan Allah ya ce mu yi gaugawa zuwa samun gafara mu yi gaugawa zuwa neman wannan aljanna wanda fadin ta ya kai fadin samai da kasa ta imi ake ta wace hanya ake samun aljanna shine ta hanyar ayyuka wadanda suke na alkhairi haka in ka koma cikin suratul hadid ke cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard وإدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هكذا cikin suratul mu'minun ubangiji ta'ala ke cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun ashhadu annam Allah yana siffanta bayin sa mu'mini sai yace ulaika yusari'una fil khairat wadannan sune wadanda suke rigaye a cikin ayyuka na alkhairi Allah yace wa hum laha sabiqun dangane da ayyuka na alkhairi Allah yace masu rigaye juna ne mu'mini da can kuma Allah yake yabo akan annabawansa a cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala yake cewa wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ubangiji ta'ala yace innahu lalle zakariya da matar shi da dan shi yahya ko kuma innahum kamar da damir din zuwa ga annaba wanda Allah ya ambata tun daga farkon sura har aka zo kan Zakariya da Yahaya ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan yusari'una fil khairat suna gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi wa hum yake cewa wa yad'una na ragaban wa rahaba suna bauta mana dan kwadan rahmar mu kuma dan tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in ubangiji ta'ala yace kuma sun kasance masu kaskanta kai da ji da bi zuwa gare mu dan haka kasancewar abin kule umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa dangane da jama'a ta mu'minai shine kan aiki na alkhairi ba a buƙatar mu'mini ya samu lati ko tsakanin da da mahaifi to ya kamata da yayi famar yirgayi mahaifinsa mahaifi yayi famar yirgayi ka an gane ko anan ne mahalli daya wanda ya dace ya halatta mu'minai su yi takara kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun dan haka Umar yake faɗa yake cewa wallahi Abubakar ya shiga gaban yace wani aiki na alkhairi bai taba bujurowa ba sai nayi famar na rigaye shi amma kafin na aikata tuntuna Abubakar ya shiga gabana na sai yace wai mutum ne ya kashe mutum ba zartan masa ba da hukuncin Allah wanda hukuncin Allah duk mutumin da ya kashe mumini da ganganci shi ma a kashe shi sai aka sanya ka kurkuku ko kuma ba a cimke ka ba an gane ko ka dau wani tsawon zamani shine sakamakon kisan da kai to sai kai nadama akan wannan kisan kai da kai yaya tuban ka yake tuban ka anan shine zaka yi niyyar cewa nan gaba ba zaka koma kisan kai sannan kuma kai nadama akan wannan kisan kai da kai sannan kuma take yinki daga wannan lokaci din sana'ar ka ce kisan kai daga wannan lokaci kace ka daina kuma kai niyyar nan gaba ba za ka koma ba in ana shari'a ta ubangiji tabaraka wataala ka je ka tabbatar da kanka ga alwalan su mamacin azartar da haddi in ma a kashe ka in sun yafe maka jinin to kuma dole ka biya diya wannan shine abin da in ka tabbatar da shi a lahira Allah ba zai bincike ka ba akan laifi wanda yake niki san kai an gane ku wannan kuma tuba tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine zaka yi azumi 60 ajire wannan shine tubanka kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun sallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima ash-shahid tawbatan min Allah wannan yan tabawa da zakai da azumin wata biyu da zakai in baka samu bawon da zaka yanta shine tubanka zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala in rai goma ka kashe to dole sai kai azumin mutum goma koda ba a zartar maka da wannan haji wannan abin da zakai tsakaninka ne da Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan shine sharadin tubanka kun gane ko koda ba a zartar maka ba hukunci ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala koda kurkuku aka saka to wannan tsakaninka da Allah ne wannan kuma rashin kisasi da wani al'amari wanda yake na diya in ba a dora maka ba wannan kuma al'amarin ka na ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala in ka kyautata tuba tubanka ya amfane ka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen hadisi na 28 hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa wani mazaunin kauye ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayani ya gabata lafazin a arabi lafazi ne wanda yake mufrad jam'un sa shine al-arab idan aka ce a arabi shine sakin nubadiya mazaunin kauye kenan sawa'an balarabi ne ko ba balarabi bane inde mazaunin kauye ne shine ake kira da arabi an gane ku kamar yadda can Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim shine yace wani mazaunin kauye ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi za a yi fa bala fi ba'ifatil masjid sai ya nemi wani wata hura ma'ana wani gefe a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ya tsada da bawalinsa yana cikin bawali kafin ya gama sahabbai suka hangu cikin yanayin da yake fazajarabu nas sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka tsawatar da shi ko kuma ka ce fazajarabu nas sai suka kyare shi fana hahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hane su yace a ku kyale shi a wata riwaya shine manzon Allah yace da uku ku rabu da shi har ya gama bawulinsa falamma qaba bawla lokacin da ya gama bawulinsa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubin mimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarnin a zo masa wato da cikakken wato da guga wanda yake cikakke da ruwa kamar yanda bayani ya gabata shi lafazin zanu na gasgata akan gugan da yake cike da ruwa duk gugan da babu ruwa a cikinsa ba za ka ce masa ba zanu sai dai ka ce masa dalu shine yace fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubin mimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarnin cewa a kawo masa guga wato na ruwa wanda inda za ka canza wannan wasali sama na kan zalun kamar da shurufa aka ce zunu to ma'ana ta canza an gane ku ko kuma kana iya koma can wa inna lillazina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim fala yastazu anan abinda ake nufi zanubu wato shine wani kaso wanda yake na musamman to shine anan manzon Allah ya umarnin cewa a kawo masa guga wato na ruwa da aka kawo wannan guga cike da ruwa fa uhrika alaihi sai aka kwarara akan wannan bawali wanda wannan gaba ita ce sababin abin da yasa malam ya shigo da wannan hadisi a wannan babi kuma a cikin wannan littafi wanda ke bayani dangane da hukuncin tsarki abinda zamu iya fahimta anan bawali ba abin da yake tsarkake shi a lokacin da ya taba tufafi ko kuma ya zuba akan kasa dole sai ruwa dan bushewa ko kuma iska da za ta busar da shi ko rana ta busar da shi wannan baya tsarkake shi dole za a kawo ruwa a zuba wannan shine iya abin da yake tsarkake shi shine can Hafiz al-Hakimi yake cewa wal ardu bis sabbi alaiha in kasur ita kasa wato ana tsarkake ta a sanadiyar zuba ruwa wanda yake mai yawa duk lokacin da najasa ta kasance akan kasa to dole za a kawo ruwa a kurara akan wannan har ya zama tuya hadiye najasa ba kamar ba yanda muke yi a yau yanzu misali anan bawli ne za a yi akan kasa kawai sai a kawo ruwa a dan yayyafa a buta wannan guga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka ciko tsamanin kai akai gurgudan ne aka dan ya kai so wanda ake yin wanka da shi ruwa ne wanda yake ba kadan ba manzon Allah ya sanya aka zo aka kurara saboda so da yawa in an yi bawli in dai ruwa bai isa ba to daga zuwa jimawa zaka ji warin shi yana tashi dan haka anan shine yace fa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubi mimma fa uhrika alai manzon Allah yayi umarni aka zo da guga cikakke aka kurara akan wannan bawli lafazin fa uhrika ma'khuzun ne min al-ihraq idan aka ce al-ihraq shine wato kurarin ruwa akan wani abu shine yake cewa wa inna shifa'i dam'atun muhraqatun wa hal inda rasmin darasin min muawwali to duk dai bayani ya gabata akan hadisin yau zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadith at-tasi' wal 20 malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan hadisi ne na 30 ba daya عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفدرة خمس الختان والاستهداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبل Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada al-fitratu khams wato shi addinin musulunci abubuwa ne guda biyar ma'ana tadodin sa abubuwa ne guda biyar biyar dinnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada a jumulce ba yana nuna cewa ba iya iyakar su kenan an gane ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata abubuwa waɗanda suke na daban wanda ba waɗannan ba ma akwai hadisin da ya kunshi kamar kusan guda 10 lafazin al-fitra anan abinda ake nihi shine dinul islam addinin musulunci kamar yadda yake cikin hadisi wanda na cikin bukhari da muslim riwaya ta al-bara ibn azib Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa addu'ar kunci manzon Allah ya ce masa ya kai bara in ka je wurin kuncinka manzon Allah ya ce masa kai arwalla arwalla irin ta sallah idan ka gama wannan arwalla manzon Allah ya ce kai fada Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika وفوضت امري اليك رغبه ورهبه منك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت manzon Allah yace ga addu'ar da zakai a ƙarshe sai manzon Allah yake cewa da shi fa in mitta mitta ala alfidra in har ka mutu a wannan bacci manzon Allah yace ka mutu akan addinin musulunci kaga me yake nihi anan ashhadu chai fa in mitta mitta ala alfidra in har ka mutu to ka mutu akan addinin musulunci dan haka anan da yace alfidratu abinda ake nihi addinin musulunci haka kuma a hadisi wanda yake na Huzaifa Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin Bukhari ya gabata a darasin mu wanda Huzaifa ibn al-Yaman ya ga wani na sallah kotan kurciya da ya gama sallah sai ya kirawo shi sai yake tambayar shi kin yaushe kake irin wannan sallah yace wallahi kin yau da shekara 20 Huzaifa yake ce masa wallahi yace law mitta ala hadha mitta ala ghairil fitra inda ka sake ka mutu akan irin wannan sallah gotan kurciya yace wallahi da ka mutu ba akan addinin musulunci ba domin ubangiji ta'ala ba a bashi gaban kai kai sallah gotan kurciya Allah baya amsar ta to shine anan manzon Allah yace mana al-fitratu khamsun addinin musulunci tadudi ne guda biyar, ma'ana abubuwa ne guda biyar. Abu na farko sai manzon Allah yace al-ihsan, wato shine sallatu ko kuma kace kaciya, wanda in aka ce al-ihsan tarifin sa shine malamai suka ce qabu juz'in maqsusin min makanin maqsusin fi dhakari wal unsa, ma'ana yanki wani yanki wanda yake kebantacce a gangan jikin dan adam, daga wani wuri wanda yake kebantacce game da namiji da mace. An gane ku? Kamar yanda shi namiji fata ta kan alƙalamin sa ita ce ake yakewa, wannan shine ake kira sallatu. Haka ita ma mace ana mata, domin shari'a ce ta musulunci ta tabbatar mana da haka, ba bambanci tsakanin namiji da mace. Wanda kuma malaman likitanci sun yi bincike wanda yake mai tsawon gaske, sun gano masalih, ma'ana wasu abubuwa na maslaha ta rayuwa ta dan adam dangane da sallatu, wanda sun wuce a lissafa. An gane ko? Abu ne mai matukar mahimmanci, mai fa'ida ga rayuwar dan adam. Shine sai yake cewa al-kitan, wato shine sallatu. Shi kuma wannan sallatu ba shi da wani lokaci wanda yake kayyadadde cewa sai daya kai shekara kaza za a masa. An gane ku? Shi dai iya yanda aka ga wato maslaha, amma abin da yafi dacewa yaro kafin yayi wayo ya san menene zafin ciwo, a irin wannan lokaci ya dace ai masa. Don haka su da yawa zaka ga wasu daga cikin jama'a, wasu a ranar bakwai kin aibuwa suke ma jinjiri sallatu. Sai ya ce wal istihdar, sannan wato da aske gashin gaba. An gane ku? Wal istihdar da aske gashin gaba, shi kuma gashin gaba iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine aske shi ba tsigewa ba. Don haka a sanya wata aska ko abin da zai tsaya matsayinta kamar riza ko razuwa, to wannan shine abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa na halatta in har mutum zai iya tsigewa ya tsige, amma askewar ita ce sunna. To shi wancan kasancewar dangane da shi sallatu, malamai sun kai sun kawo shin shi ma namiji sallatu ko kuma mace, menene hukuncin sa? Mafi yawan malamai suka ce sunna ne, amma illa kasancewar dalilai sun tabbatar da cewa abu ne wanda yake wajibi, wanda kasancewar yin sallatu sunna ce ta babanmu Ibrahim alayhi salam, wanda hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mana ikhtatana Ibrahim alayhi salam ba'ada ma ata alaihi 80 sana wa ikhtatana bil qaddum. Manzon Allah yake cewa Ibrahim alayhi salam bayan shekara 80 sun wuce akan shi, bayan ya ba shekara 80 wa sanan ya maka shi sallatu. Annabi Ibrahim alayhi salam shine anan manzon Allah yake waqtatana bil qaddum. Qaddum wasu malamai suka ce ala ce wanda ake yin sallatu da ita, ma'ana kamar ruka ce. Wasu suka ce al qaddum suna ne wanda yake nauri. Shekara 80 bayan Ibrahim alayhi salam ya ketare shekara 80 ya maka shi sallatu. Don haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawdud, anan ya bushiro da maganganun malamai da dalilai, amma magana mafi rinjaye yin sallatu wajibi ne. Sai ya ce wal istihdad, wato da aske gashin gaba, shi kuma aske gashin gaba wannan sunna ne. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mana mumini ba a bukatar ya wuce kwana 40 ba tare da ya gusar da gashin gabansa ba. Menene hikima anan? Hikima anan kasancewar mumini ba a bukatar shi a same shi a cikin datti yana duyi jama'a suna nisantar shi, saboda duk lokacin da mutum ya yi jibi, jibi wanda yake na kirji da wanda yake na ciki, gaba ɗayan shi kasa zai yi. Idan ya yi kasa zai shiga kenan cikin gaban mutum, wato zai iya ladewa a jikin, ma'ana shine abin da yake tsurowa na gashi na gaba. Nan kuma dauda take samu ta kwanta kenan, duk lokacin yayi zu da yayi zufa mai zai tashi, wari zai tashi, amma inda zai kasance babu shi to wannan jifi zai yi kasa kuma zai bushe babu wani doyi da datti da za a samu tare da shi an gane ko wannan ita ce hikima ta shari'a da ta sunnanta mana mumini ba a bukatar ya wuce kwana 40 ba tare da ya aske gashin gabansa ba kuma abin da yake sunna askewa da wata aska ko kuma riza da abin da ya tsaya matsayin sa sai yace wa qassu shari wato da rage gashin baki domin lafazin qassu wato shine girce abu kamar a sanya sizo shi kuma gashin baki abin da yake sunna shine a sanya kamar sizo ko kuma wata me ake ce mata makana an gane ko a Hausa kenan ko kuma tanda suke ce mata shine za a sa a rage dan shi sabanin shari'a ne mutum ya sanya aska ya aske gashin baki gaba ɗayan shi ba aske shi gaba ɗaya dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya kirga cewa aske gashin baki wannan musula ne me ake cewa musula shine bayan ka kashe rai kamar ta gunduwa gunduwa ma'ana canza halittar Allah ne Imam Malik yace aske gashin baki mutum ya sanya riza ya aske shi gaba ɗayan shi musula ne anan sai mu ce to ina ga aske gemu wanda gashin baki ne fa Imam Malik yace wannan musula ne to ina ga mutumin da ya aske gemu wanda bayani akan shi zai zo abinda ake nihi kenan girmce wato gashin baki me ake nihi da girmce gashin baki idan ya fito ya yawaita ka yanke shi yanda nan leban ka na sama zai fito dan ba a bukatar mutum ya zama to gashin baki ya rihe masa lebi na sama ba a gani wannan haramun ne domin kamantacce ne ya ce da arna an gane ku arna su ne suke barin gashin baki ya zama to har ya rihe baki sai ya ce wata kalimul azfar sannan da yanke faracina yanke farci shine kadan datse shi amma ba an ce ba sai ka kai can karshen asalin sa shi dai kadan rage shi yanda kasancewar dauda ba za ta samu wurin da za ta labe a jikin ka wannan shine hikima saboda kasancewar galibin irin wannan dauda tana janyo cututtuka da rashin lafiya don haka musulunci yayi umarni cewa mumini ba a bukatar ya bar farci da tsawo saboda hikima bi hikima ta burku shine gusar da dukkan wani datti kar dauda ta samu wurin da za ta labe wanda wannan dauda in ta samu wurin da za ta labe kana cin abinci da wannan hannu zai iya janyo maka rashin lafiya da izinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala hikima ta biyu anan dan kar kai kama da dabbobi an gane ku dan kar mu yi kamantacce ne ya da dabba dabba ita ce take da hurci ya wuce ka'ida saboda ita ba yankewa ba take sai ya ce wa natful ibidi wato da tsige gashin hammata al-ibid ita ce hammata wanda al-ibid mufrad ne jam'unsa shi ne abad wata kalimul ibidi wa natful ibidi wato da tsige gashin hammata shi gashin hammata iya abinda yake sunna shi ne tsige shi ba askewa ba amma tare da ya halatta mutum ya sanya razuwar ko wata askaya aske shi amma in ka iya abinda yake sunna shine mutum ya tsige shi anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana biyar wanda akwai hadisi sahihi riwaya ta Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama goma ya zana wanda al-Hafizul Hakimi ya wake hadisin a cikin manzumar sa wanda ake kiranta as-sughul sawiya shine yake cewa ashru min al-fitrati nassu al-athari hiya siwaku thumma qalamu az-zuhri wa qassu sharibin ma al-ifari lilhiyatin kazanti kasul ma'i wa natfu lil-ibdi wa khalqun fa'alani li'anatin wa ghaslu lil-barajimi kadhal khitanu thumma istinshaqu ma madmadatin wa shakku fi ukhra waqa yace ashru min al-fitra abubuwa goma wato suna daga addinin musulunci nassul adari yace nassi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da waɗannan abubuwa goma farko sai yace hiyasi waku yin aswaki, wanda bayani akan aswaki ya gabata. Fi yasiwaku sai ce kun maqalamu zuhuri, sannan sai yanke farci. Sai yake cewa wa qassu sharibin, sannan wato rage gashin baki. Ma'ada ifa'i lilihiyati, tare da wato cika gemu, mutun ya bar gemu ya yawaita yayi tsawo. Sai yace kazanti kasul ma'i, yace haka nan wato shine yin tsarki. Abinda ake nihi intiqasul ma, wato shine istinja, idan kayi bawuri ko kayi bayan gari ka sanya ruwa ka wanke, an gane ko, ko kuma kayi istinja, wannan istijmar kamar yanda bayani ya gabata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yace wannatu lil ibdi, haka nan tsige gashin hamata. Wa halqun fa'alami li'anati, haka nan aske gashin gaba. Sai yake cewa wal ghaslu lil barajimi, wato haka nan wanki gaba kuwa, ma'ana duk wata gaba, abinda ake cewa al burjima ita ce wannan gaba. Me yasa? Domin anan gaba kuwa na hannu ko na kafa dauda tana samun wurin da take kwantawa, to haka ake bukata idan mutum yana arwallahi bibi irin waɗannan gaba kuwa ya wanke su. Shine yace wal ghaslu lil barajimi, wato wanke gaba kuwa. Sai yace kazal khitanu, an gane ku, sannan kuma sallatu, wannan shine kenan na tara. Kazal khitanu thumma istinshaqu ma'a maghmadatin, sannan wato shaka ruwa da kurkurar baki, wannan ajimince ne suke. Kazal khitanu thumma istinshaqu ma'a maghmadatin, sai yace washakku fil ukra waqa, kokonto wato ya auku a cikin na ƙarshen. Shin shaka ruwan shine sunna ko kuma kurkurar bakin na cikon gomar, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata, kamar yadda shi marwayicin hadisin ya samu kokonto akan haka. Yana don haka wannan riwaya ta Aisha abubuwa goma ta zana, amma wannan riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai manzo Allah ya ce al-fidratu khamsun, addinin musulunci wato abubuwa ne guda biyar, ma'ana tadudi ne guda biyar wanda ake bukata mumini ya lazince su. Sai ya ce al-kitan, wato sallatu, hukuncin yin sallatu ga namiji ko mace wajibi ne a magana mafi rinjaye. Wal istihdad, sannan aske gashin gaba, shi kuma ba a bukatar a bari ya wuce kwana 40. Aske gashin gaba matsayin shi sunna ne. Hikima shine gusar da dukkan wani datti da wani doyi. Wa qassu sharib, wato da girbce gashin baki, ma'ana rage shi. Me ake nihi rage shi? Shine kenan ya zamanto yanda lebe wanda yake na sama zai bayyana. Sai yace wa taqalimul azfar, sannan da yanke farcina. Sai yace wa natul ibdi, sannan kuma da tsike gashin hamata. Waɗannan sauran dukkan su sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi na nuna mana addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan tsafta, an gane ku, saboda kasancewar shi addinin musulunci baya bukatar mumini ya zauna da datti, kuma addini ne wanda yake taka tsantsan da daukan matakai dangane da kiyaye lafiya. Inda zaka leka irin waɗannan abubuwa, ba komai bai sanya Ubangiji Ta'ala ya shar'anta mana irin waɗannan abubuwa illa kare lafiyarmu, saboda barin datti yana ɗaya daga cikin sabubba waɗanda suke janyo cututtuka da rashin lafiya ga gangan jikin ɗan adam. Sannan wannan na nuna mana cewa ashe shi musulunci abubuwa ne waɗanda suke masu yawa, nan kaɗan ne daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato yana nuna mana cewa a kullun shi mumini abinda ake bukata wato duk abubuwan da Allah ya shar'anta masa, imma wanda suke na wajibi ko wanda yake na sunna mustahabba, to ba a bukatar yayi wasa akan shi, saboda wannan abubuwa ne wanda ya nuna mana cewa fidira ce wanda Allah ya halice mu akan ta. In aka ce fidira, ma'ana tun can dabi'a ce wanda Allah ya halice bawa. A asali da Allah ya halice mu da tsafta Allah ya halice mu, duk in kaga mutum datti ya kasance mutum ne mai barin jikin shi da datti, to wannan daga baya ne yake koyi dabi'ar. Amma inda za a bar bawa akan fitirar yanda Allah ya halice shi, zai tashi akan tsafta. In kaga ya canza anan, to canza masa kai. In ya tashi a gidansa ya gani datti ne da wasu abubuwa ana barin shi da waɗannan abubuwa, to sai ya tashi akan wannan dabi'a. Duk yaron da ya tashi a gidansa ana tsaftace shi, to in ya tashi akan wannan dabi'a zai tashi. An gane ku? Domin fitira ce wadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci bayansa a kai shi, shi ne tsafta. Babu rugusli minal janaba, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin wankan janaba. Lafazin al-ghusl da al-ihtisal dukkan su ma'anarsu daya, shine ta'mimul badani bil ma'il al-ghusl, shine mutun ya hada zahirin gangan jikinsa da ruwa domin ya wanke dukkan wani datti da wata kazanta. Al-hadithu thalathun, an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ni a wani titi daga cikin titunan Madina. Manzon Allah yana tafiya akan wani titi sai ya hango Abu Huraira. Abu Huraira da yazo suka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya kama hannun Abu Huraira sai ya ja shi. Aka tafi aka je aka zauna. Zama da ake Abu Huraira sai ya dau lumfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi a sace ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san tashin sa. Shine anan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama laqiyahu fi ba'dhi turuqil madina, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da shi a wani titi daga cikin titunan Madina. Wa huwa junub, halin yana da janaba. Lafazin wa huwa junub jumla ce haliya, ma'ana a lokacin da shi Abu Huraira yana da janaba. Ni za mu iya dauka na darasi a wannan gaba. Ashe idan mutum yana da janaba ba wajibi bane ba akan shi a ce dole take yanki sai yayi wanka. Kana da janaba ba laifi zaka iya fitowa titi kaje ka shiga cikin jama'a kaje kai wani sha'aninka, hatta da kasuwa zaka iya zuwa kai shagulgullan ka sanan in ka dawo kai wanka. An gane ko? Akan halacci fa amma muke ne, saboda anan kasancewar zamu iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa inkarin me yasa ya fito yana yawo ba tare da yayi wankan janaba ba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya ganin aiki na asha ya ja bakin sa ya kame shi, ne anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da shi a wani titi daga cikin titunan Madina, wato halin yana da janaba. Qala sai Abu Huraira yace fana khanastu minhu, wato sai na tashi a sace ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da tashi na. Fa dhahabtu faghtasaltu, na koma gida wato nayi wanka. Lokacin da na gama wanka sun mashi'itu, sannan sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da na dawo fa qala sai yace da ni aina kunta ya Abu Huraira, ya Abu Huraira ina kake, ma'ana ina ka tafi. Qala sai yace kuntu junuba, yace ai ya rasulullahi lokacin da muka hadu da kai na kasance ina da janaba. Fa karihtu an ujalisaka, dan haka kuma ni ina kyamar na zauna da kai, wa ana ala ghairi tahara, yace alhalin ba ni da tsarki ina kyamar haka. Fa qala subhanallah, manzon Allah yace mamaki, innal mu'mina la yanjus, yace ai mu'mini baya zamantuwa najasa, mu'mini ba najasa bane, dan kana da janaba kuma ba za ka zauna da ni ba. Yanzu idan muka kalli wannan gaba ta farko, kamar yadda bayani ya gabata na nuna mana kenan halaccin mutun ya dan jinkirta wankan janaba amma abin da yake dacewa kai tsaye in janaba ta same ka kai wanka amma ba laifi zaka iya jinkirta wanka ko da bacci ne zaka yi ko cin abinci ko shan wani abin sha illa kasancewar dole sai mutun ya an sunnanta mana yin arwalla ga duk mutumin da yake nihin yayi bacci da janaba ko kuma zai ci abinci ko zai sha wani abin sha kamar yadda dai hadisi zai zo nan gaba an gane ku sai yace wa huwa junub alhali yana da janaba kala sai yace fa nakanastu min sai na tashi na saci ba tare da manzon Allah ya san da tashi na fa zahautu fa tasantu naje nayi wanka kun majitu sannan na dawo anan da yace aina kunta ya Aba Huraira ina kake ya Aba Huraira anan abinda zamu iya fa'idanta anan shine shugaba ya dace ringa bibiyar mabiyansa kaga anan Abu Huraira ya tashi ba tare da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya dawo manzon Allah sai yake tambaye sa me ya faru ina ka tafi sannan kuma anan yana nuna mana shi mabiyi bai dace ba idan ana zaune da shugaba mutun ya tashi ya shiga wata harkar shi ba tare da ya nemi izini ba anan abin da ya dace Abu Huraira kafin ya tashi ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu innal ladhina yasta'dinunaka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'dhanuka li ba'dhi sha'nihim fa adhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum allah innallaha ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa mu'minai kadai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa in sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani lamari wanda yake mai hada su ma'ana inda ake zawwa ko wani majalisi na ilimi ko wata shawara ko wani abu wanda yake mai muhimmanci Allah yace lam yazhabu hatta yastazi ba sa tafiya su shiga sha'anin su sai sun tambayi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun nemi izini shi ya rasulullahi muna da wani uzuri yaya Allah yace fa idza sta'adhanuka li ba'dhi sha'nihim in sun nemi izinin ka ga wani sharar lamarin su Allah yace masa fa azalli man shi'ta minhu wanda kaga dama daga cikin su Allah yace ba shi izini wanda kaga dama kuma ka hana shi domin akwai wanda da zaman shi da yana nan da bayyanan kusan dukkan ne akwai wanda kuma dole taro ba zai yi ba sai da shi kenan shi yasa anan Allah yace masa fa azalli man shi'ta minhu wanda kaga dama daga cikin su Allah yace ba shi izini dan ana taro na jama'a akwai mutumin da yana da muhimmanci a cikin wannan taro akwai mutanen da Allah ya ba su ra'ayi wanda yake mai dacewa duk abin da za a yi na shawara inda za su kawo ra'ayin su to wannan ra'ayi nasu zai iya fitar da jama'a da izinin Allah subhanahu wata'ala sai Allah yace innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi sune dai suke imani da Allah da manzansa fa idza sta'dhanuka li ba'dhi sha'nihim fa adhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum allah innallaha ghafurur rahim to dan haka anan ya dace ga Abu Huraira kafin ya tashi ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan ya dace shugaba ya ringa bibiyar jama'ar sa idan ya ga mutum baya nan sai ya tambaya wane ya kwana biyu me ya faru sai ya ce kuntu junuba ya ce ya rasulullahi ai na kasance ina da janaba anan mi zamu iya dauka na darasi kuntu janaba abinda ake jin kunyar bayyana shi in akwai maslaha to wannan ba laifi a fito hili a bayyana ai kaga da kunya mutun ya fito haka kawai kace a ni ai janaba gare ni to me kake nufi da wannan amma anan kasancewar dan ya bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya uzurin sa me yasa ya tashi me yasa ya tashi shine sai ya ce ya rasulullahi kuntu junuba na kasance ina da janaba domin shi lafazin aljanaba shine albu'd ma'ana nisanta shi kuma yana ganin anan a matsayin sa ai bai dace ba a ce ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan hali dan haka sai yace fa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara yace ya rasulullahi ina kyamar na zauna da kai alhali ba ni da tsarki me zamu iya dauka na darasi a nan kasancewar girmama wato malamai da majalisin su duk wani wuri wanda yake na majalisi na ilimi an gane ko ya kamata mumini ya kasance a cikin hali wanda yake na tsafta dan duk wani wuri wanda yake na karantarwa baya dacewa duk wani datti ya zamanto a kawo shi nan wuri ne wanda yake bukatar tsafta wanda kar mu manta a karkashin hadisi na Jibril anan malamai suka fitar da ladabi daga cikin ladabba wanda yake na dalibin ilimi shine ya zamanto a cikin kama wanda take kyaukyawa wanda yake cewa bainama na hannu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh qala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi alhadis ma'ana anan yake cewa shadidu bayadhi thiyab mai tsananin farfarin tufafi kenan a tsaftace yake to shine anan yace ina kyamar na zauna da kai ya rasulullahi yace alhali ba ni da tsarki kenan ya kamata anan ya zamanto mutum ya zamanto a cikin tsafta wato da tsarki duk lokacin da zai tafi majalisin da ake daukar ilimi fa qala sai yake cewa subhanallah manzon Allah yace mamaki lafazin subhanallah shine tsarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba wanda mushrikai suke jingina masa amma anan manzon Allah yayi amfani da lafazin subhanallah akan mamaki abin da kake mamakin shi kamar yadda can Allah yake cewa subhanak hadha buhtanun azim mamaki wannan ai yankin ƙarya ne wanda yake mai girma aka ma Aisha kamar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce ta yi zina sai manzon Allah yace innal mu'mina lalle shi mu'mini la yanjus manzon Allah yace ai baya zama najasa ma'ana kasancewar irin wannan abin da ke samu mu'mini na janaba baya nuna cewa mu'mini da najasa yasa saboda shi mu'mini yana da tsarki wanda yake na aqida da tsarki wanda yake na manhaji aqidar mu'mini aqida ce tacacciya an gane ku yadda da Allah subhanahu wata'ala yadda da manzanninsa sannan manhajin mu'mini manhaji ne wanda yake wato manhaji ne wanda yake ingantacce alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan kware shine manhaji wanda yake na mu'mini dan haka mu'mini koda yana da janaba ba najasa bane ba dan haka anan manzo Allah yace masa me yasa Abu Hurairah zaka tashi yace ina da janaba manzo Allah yace mamaki ai mu'mini baya zama baya kasancewa najasa to amma dan haka anan kenan ba laifi mutum koda yana da janaba zai iya zama da jama'a da sauran dukkan wasu ayyuka da shagulgulan sa duka zai iya yi kenan wannan hadisin yake nuna mana janaba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka domin wankan janaba wajibi ne kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba lokaci ya san tafi wannan hadisi shi ko sai an hada shi da na gaba kenan domin kowanne ɗaya daga cikin su yana bayyana kaifiyar wanka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika